Abdullah Ahmed Azri Saqon Masoya na zanami ka jama'ar kasata yana hamika gaisuwa Najeriya ta kasar mutagado kasar Niger ku ne makotana jama'ar Libya yana hamika gaisuwa Algeria bazan manta kuwa jama'ar Saudiya kunyi menera Zulfa Usani Nana Khadija Sani Aisha Ummi Ga mai nasara nan Sadiya Kawata Anyi sallah lafiya Ga masoyan Amdas Magana ta gurfuci Aji dadin duniya Allah ya yarda Ai da ni da ku babu rabewa Ga masoya na Hausawa nanan ga kanura Niger hada zarma a Niger ga son gai Niger ta bashaka en Niger ta sawaka en Niger ga te ba a Niger kaina da masoya kuma ƴaƴan Niger Islama na Aisha har yaro da kudi kai abokin manya ga sala farhan zangon Iliyasu zindar waƙina barkan ku da sallah nagode kyautatawar ku domin Allah Niger masoya bai zanar barko
Allah ya bar soyayya
I never swing.